yayin da wata babbar kotun tarayya dake Lagos ta yanke hukuncin saukar da tsohon gwamnan jihar Kaduna Sanata Ahmed Muhammad Makarfi daga shugabancin riko na jam'iyyar PDP na kasa ta kuma bani umarnin mai gurbinsa da Sanata Alimori Sharif kan mukamin sai ga wata babbar kotun tarayya dake Fatakwal ta yanke hukuncin da ya dakatar da Sanata Alimori Sharif din daga shugabancin jam'iyyar yanzu a lokacin da za ta kammala sauraron wata kara dake gabanta barista Abdullahi Jalo mukaddashin kakakin jam'iyyar PDP ne na kasa
kotun farko ta Fatakwal ta ce zabe da Annama Karfi ai daidai kotu na biyu wanda take da hurumi iri daya Lagos ta ce a zabin sa bai daidai ba siyasa ta mutane ne in ta je kaga mutun ya tafi kotu bai bi hanyoyin da jami'a ta sa na sasantawa ba wato internal mechanism wanda kai ka sani Hassan Maina kai na lokacin Ahmadu Ali an tafi har Supreme Court cewa rigingimin siyasa a cikin da kaidan da siyasa ta shimfida a wajen ake warware
duku a jami'ance me matsayin ku
a jami'ance matsayin mu shine inda jama'a suka yi
amma shi Alimo da Sharif yana cewa harun shine shugaban kwariya
ita amma sai ya bada doka da ta kawo
shi ya dogara da hukuncin kotu ne
ba za ka lokace kai zaka zama sarki a gari ba mutane ba sa
ko yaya masana shari'a ke kallon wannan dambarwa ga barista Aliyu Abdullahi
in aka samu irin wannan aka samu wato judgment daga kotu da suke wato concurrent jurisdiction
masu daraja iri
daya yawa daraja iri daya to akwai abin dubawa daya a nan ko to wata kotu ne ta fara ba da wannan judgment din na biyu kuma ai ita wayannan kotu kan wato federal high court gaba daya da Lagos division da Fatakwal division suna da chief judge gaba daya na federal high court na Nigeria shi ya kamata a nemi judicial interpretation ko kuma review a wurin shi
amma a cewar barista Yakubu S Babu lumfashi
domin kundin tsarin mulkin Najeriya ya bayyana cewa duk wani hukunci na kotun tarayya wato federal high court idan kana kalubalantar sa zaka tafi kotun dauka kara ta tarayya wato court of appeal amma ba wai chief judge ne zai zauna ba yace wai zai bada wata fasara daban a wa'annan alƙalan na gaba shine muke kira turanci appellate court
yanzu dai rikicin cikin gida na ci gaba da mamaye jam'iyyar PDP da ta kai a lokaci guda na da shugabanni na kasa guda uku Sanata Alimori Sharif Sanata Ahmed Muhammad Makarfi da Sanata Ibrahim Nasiru Mantu Hausawa na cewar ba a sanin macito sai miya ta kare Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria